sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararru assalamu alaikum barkanku da dare baba ya ko muke rinin tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin na yau Litinin 15 ga watan Fabrairu shekarar 2020 a cikin shirin namu za ku ji yanda wasu ƴan Najeriya suka bayyana jin dadin su game da tabbatar da Dr. Ngozi Okonjo-Iweala a matsayin shugaban kungiyar cinikayya ta duniya bayan haka za ku ji cewa an gudanar da sallar jana'iza akan mutum 12 da aka kashe su a cikin cin kasuwar sasa a Ibadan kamar kowace ranar litini yau ma sani Shaibu Malumfashi na tafi da rahoto na musamman akan matakan da mahukunta aka suna suke dauka wurin inganta sha'anin tsaro a jihar da maki waye sannan muna tafi da labaran wasanni to amma kafin nan ga Hadiza da labaran duniya
jama'a assalamu alaikum da cikakkun labaran duniya Kungiyar cinikayya ta duniya wato WTO ta tabbatar da zaben tsohuwar ministan kudin Najeriya Ngozi Okonjo-Iweala a matsayin sabuwar shugaban kungiyar na kawo karshen jan kafa da aka yi na tsawon watanni a cike da gurbin babban daraktan kungiyar da ke da shirkwata a Geneva. Kungiyar ta sanar da zaben tsohuwar ministan kudin ta Najeriya a shafinta na Twitter inda ta ce An zaɓi Ngozi Okonjo-Iweala ɗaya daga cikin Najeriya a matsayin sabon Director General ta WTO. Dr. Okonjo-Iweala ta yi tarihi a matsayin mace ta farko kuma ‘yar Afirka ta farko da za ta shugabanci WTO. Za ta fara wa'adin shugabancinta rana 1 ga watan Maris shekarar 2021. Ngozi Okonjo-Iweala ta gaji Roberto Azevedo ɗan asalin ƙasar Brazil. Wanda ya sanar a watan Mayu cewa zai sauka daga makamin kafin cikar wa'adin aikinsa ya kuma bar kujerar shugabancin kungiyar a farkon watan Agusta. Sanarwar da Yomi Yunki ta yi na janyewa daga takarar makon jiya da kuma goyon bayan takarar Ngozi Okonjo-Iweala da gwamnatin shugaba Joe Biden ta nuna ya share fage ga Ngozi Okonjo-Iweala ta zama shugaban kungiyar. Tuni dai Dr. Ngozi Okonjo-Iweala ta zayyana matakan da za ta ɗauka na tunkarar ƙalubale da kungiyar ke fuskanta da nufin ganin ta cimma manufa da kuma farfaɗo da kungiyar yadda za ta yi tasiri a harkokin cinikayya da ya kasance manufar kafa kungiyar da kuma shawo kan matsaloli da suka addabi ƙasashen duniya da suka haɗa da yaƙi da cutar coronavirus. Masana kimiyya sun ce ƙwayar cutar coronavirus da ke ta sauya fasali za ta ci gaba da yaduwa tsakanin mutanen duniya na lokaci mai tsawo. Abu ɗaya dai da dukkan masana kimiyya suka yarda da shi a yaki da ƙwayar cutar da ta riga ta kashe mutane sama da miliyan 2 shine mahimmancin allurar rigakafin COVID-19. Dr. T. Jacob John, wani babban jami'in kula da lafiyar jama'a a ƙasar India, ya faɗa wa kamfanin dillacin labarai na Associated Press cewa akwai lokaci da ƙwayar ta corona za ta zama kamar wata dabba a gidan zoo wadda duniya za ta yi koyi zama da ita kamar cutar shan inna ko bakon dauro. Kasar Zimbabwe ta karbi allurar farko na rigakafin COVID-19 yau Litinin. Allurar rigakafin ta Sinopharm kyauta ce daga kasar China amma kuma gwamnatin Zimbabwe ta sayi karin allurar 600,000 a cewar kafofin yada labaran kasar waɗanda ake sa ran za su isa kasar ta Afirka a watan gobe. Har yanzu akwai karancin abin da kasar ke bukata don yi wa miliyoyin al'umma allurar. Jami'an tsaro a Myanmar sun bude wuta akan masu zanga-zanga jiya Lahadi, yayin da boran da ake yi wa sojojin da ke mulki ya shiga mako na biyu. Nan da nan babu wani tabbacin adadin waɗanda suka mutu, amma kuma gwamnatin bata ce ukan akan lamarin ba. An tura jami'an tsaron ne jihar Kachin da ke yankin arewacin kasar. Don ba da kariya ga wata tashar wuta a jiya Lahadi. Wasu hotunan bidiyo sun nuna yadda sojojin ke harbi a cikin masu zanga-zangar, amma babu tabbacin ko hasashen na roba ne ko kuma na gaske. Ofishin jakadancin Amurka da ke Yangon ya yi gargaɗin cewar akwai alamun za a katsa kafofin sadarwar intanet daga karfe 1 na tsakar dare zuwa 9 na safe agogon kasar. Zanga-zangar na faruwa ne yayin da sojoji ke ci gaba da rike mulkin kasar sama da mako guda bayan da suka kifar da shugaba Aung San Suu Kyi. Duk da wanke tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump da majalisar dattawa ta yi kan zargensa da ake yi cewa shi ya tunzura ɗaruruwan magoya bayansa suka mamaye ginin majalisar dokokin Amurka a watan da ya gabata, a lokacin ana shirin tabbatar da Joe Biden nasarar da ya samu batun makomar siyasar tsohon shugaba Trump. Lamarin da ya sa mutane suka bayyana ra'ayoyi mabanbanta. Jin kaɗan bayan da sanatocin suka kada kuri'a inda 57 suka same shi da laifi, 43 kuma suka kada akan cewar bai da laifi a yammacin Asabar. Lamarin da ya gaza a samu adadin kuri'u 67 don tabbatar da laifin. Tsohon shugaban ya fito ya ce zai ci gaba da kasancewa a fagen siyasa, sai dai bai nuna wata alama da ke bayyana cewa zai sake yin takarar shugaban ƙasa ba a shekarar 2024, kamar yadda ya nuna alamun zai yi a lokacin da ya bar ofis a watan da ya gabata. Ita dai majalisar wakilai ta tsige Trump a watan Janairu akan laifin cewa ya haddasa rikici. Trump ya bayyana wannan tsigewar a matsayin babban bitar kulli a tarihin ƙasar. Yana mai cewa babu wani shugaban ƙasa da ya taɓa fuskantar abin da na fuskanta.
To a gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a yau Litinin ne kungiyar kasuwanci ta duniya WTO ta tabbatar da tsohuwar ministan kudi a Najeriya Dr. Ngozi Okonjo-Iweala a matsayin sabuwar shugaban hukumar, inda a yanzu haka ta zama mace ta farko kuma yar Afirka da ta taba jagorantar wannan hukumar da ke da cibiya a ƙasar Switzerland. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyarmu Shamsiyya Hamza Ibrahim ta aiko mana.
A yanzu kan a iya cewa mambobin hukumar ta WTO sun kafa tarihi inda babban kwamitin ta ya amince da yarjejeniya don zaben Dr. Okonjo-Iweala na Najeriya a matsayin Director General na hukumar ta 7 a yau Litinin. Za kuma ta soma aiki daga ranar 1 ga watan Maris na wannan shekara ta 2021. Kwararre kan sha'anin tattalin arzikin ƙasa a Najeriya Abbas Jiga ya yi tsokaci dangane da makamin sabuwar shugabar wata 'yar asalin Najeriya ce.
Ba shakka Dr. Ngozi Okonjo-Iweala ta dace da irin wannan aiki, saboda haka ta san matsalar duniya kuma ta san matsalar kasashe masu tasowa irin su Najeriya. Saboda haka ba shakka ta dace da ta shiga cikin irin wannan aikin don ta ga yadda za a rage wato matsalar da ke tsakanin kasashe masu arziki da kuma kasashe masu tasowa. Ina mata fatan alheri ta samu nasara a cikin wannan aikin, saboda samun nasarar ta zai kara canza tunanin ta da duniya game da Najeriya. Ke san ana yawanci ana zargin 'yan Najeriya koyaushe da aikata aikin aisha a duniya. To amma ke ga ai aka samu mace 'yan Najeriya kuma baka ta zo ta yi wani aiki na mai kyau wanda zai taimaki duniya, ke ga wannan zai dan wanke irin wancan mummunan tunanin da ake mai 'yan Najeriya.
Wannan nadin na zuwa ne bayan janyewar 'yar takarar da ta rage wacce suka fafata tare da Okonjo-Iweala, wato ministan kasuwancin Koriya ta Kudu Yun Yong-hee, da kuma samun goyon baya daga sabon gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden. Sabon daraktan hukumar ta WTO da aka nada Okonjo-Iweala ta ce babban abin da za ta sanya a gaba shine yin aiki tare da mambobin ta don magance matsalolin tattalin arziki da kiwon lafiya da annobar COVID-19 ya kawo, batun da masanin tattalin arzikin kasa har ilau Dr. Isa Abdullahi ya jinjina.
To wannan ya zamanto wani abu na alfahari da muke ji da shi a cikin kasashen Afirka, lura da cewa ita ce bakar fata ta farko da kuma duk wani ma a cikin bakakin duniya da ya taɓa rike wannan mukami. Kuma wannan ya nuna cewa aƙidar wariyar launin fata da nuna gazawar mutanen Afirka cewa ganin ba su da basira ko ba su da cancanta da kwarewa da ya kamata su rike mukamai na duniya, wannan kusan ya fara babba da baya. Kin ga wannan irin abin ya nuna mana cewa kenan an yarda cewa mutanen Afirka yanzu suna da basira da kwarewa da kuma abin da za su iya ba da gudunmawa ma duniya a matsayinsu na mutane wanda za su iya aiki a duniya.
Ke wannan ba shine karo na farko da Okonjo-Iweala ta kafa tarihi ba a rayuwarta. Ana sa ran wannan matsayi nata zai taimaka wa mata wajen taka rawa a sha'anin da ya shafi tattalin arziki na duniya, kamar yadda tsohuwar shugabanci gaban na 'ya'ya mata a ma'aikatar hakokin mata a Najeriya Hajiya Rabi da Ladima ta bayyana.
Ngozi mace ce mai kokari wajen aiki da kuma kwakwalwa, kuma tunda dai dole mu munna mu Africa, Nigeria in particular, cewa mace ce ta hau wannan mukami. Kuma muna fata yanda Allah ya ɗaukake ta ita ma za ta waiwayo ta duba 'yan uwanta wani wanda suke gender guda mata in particular ba a ce ka a taimaka maza ba amma ta bada karfi ga tallafawa mata because mu mata mu ne muke very very vulnerable kuma mu ne gidaje
abin jira a gani shine kamullu da yin sabuwar shugabar a ranar 1 ga watan Maris ne zuwa yayin da ta bayyana muhimman abubuwan da za ta fi maida hankali akai Shamsiya Hamza Ibrahim murya Amerika daga Abuja Nigeria
to a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim da zuwa ranar ne aka gudanar da jana'iza na mutum 12 da aka kashe su a cikin rikicin da ya tashi a kasuwar Sasa a Ibadan a jihar Oyo wakilin mu Hassan Umar Tambuwal ya halarci jana'iza da kuma rahoton da ya aika mana
an yi jana'izar mutane 12 waɗanda aka kashe a sanadiyar fadan kabilanci a unguwar Sasa Ibadan
Assalamu alaikum wa rahmatullah
a wurin da an yi ja'inja a tsakanin sojojin da na so su hana daukar hotunan gawarwaki a yada ta yanar gizo da masu jana'izar
babu gogewa babu gogewa wai da za a yi rabuwa rabu wai sojojin da suke zuwa suna
malamin da ya jagoranci sallar gawarwakin yayi gajeren gargadi ga jama'a
jama'a akwai abin da ya kawo mu kada mu bari hankalin mu ya rabo biyu ga damuwar da take damun mu ko mu zo mu dauko wata damuwa mu zo mu ƙara dorawa kanmu jama'a bai kamata ba ya kamata duk inda aka gamu a gamu da tsari ba da kai muke komai ba da tunani muke yi wannan abu da yazo ya faru ba wanda zai karbi wayan kai ce zai koji mun ji shikenan ku da ku ci gaba da harkan ku da ku mu rika zaman towa masu hankali don Allah cikin komai da muke yanzu abin da zai faru ga abin da ke gaban mu ne uwan mu musutur tasu jama'a mu musu addu'a sannan kuma mu nemi zaman lafiya kowa ya zo ya koma mu tafi inda zamu tafi dare nayi don Allah mu yi hakuri Allah madauke sarki ya gafarta mu sai
wasu dana halarci sallar gawarwakin sun nuna alhini a game da kisan
yanzu mun zo mun dauko mutum 12 su zamu kausuwa sauran kingi
a wurin me aka kashe su
ba wurin wani abu ba wurin kwari bane su ji ba su gani ba an ka to an ka dai su an kai mun zalunci an kai mun zalunci an kashe su
yawa ƴan uwa mu sun ne ku taya mu da addu'a wannan al'amari muna neman Allah ya kawo mana dauki zalunta ma aka yarwa suka zo suna mana kisan shi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo mana dauki ƴan uwa ku taya mu da addu'a mu ma Hausawan Ibadan ana zalunta mu sai dai ku taya mu da addu'a
abinda muka son da Allah kai mana adalci yadda an kashe mu ne gungun mu tukun 15 an kashe shurun dan Allah ka adalci ka faɗa haka abinda gani ka faɗa ka hangana sai don Allah ai mana adalci wallahi gaskiya nan gana gwamnatin gaskiya wata mana adalci ba aka rangana wata mana adalci ba wallahi wata mana adalci ba
ko ita gwamnati ta ce wani abu game da waɗannan bayan Allah da
aka kashe mutum guda ɗaya an kashe su an kashe kusan mutum 15 kusan mutum 20 ga su an kashe a cikin mutum guda ɗaya an kashe take ce dabbobi ko sai to daga arewa sun basu ji basu gani ba
sunana Shu'ayau Alhaji Mudi Karaye shamakin sarkin Sasa ni mazaunin Sasa ne
wadannan gawawaki daga Sasa aka debo su
bazu wayannan gawawaki daga Sasa aka debo su kuma mu ne muka debo gawawaki guda 9 muka kawo police station
na ina
nan Sasa bayan mun kawo wayannan nan Sasa police station muka koma daga can bayan gidan mai martaba sarkin Sasa mun ga gawawaki da kaina na kirga guda 15 a nan gurin wayanda suke daban
amma kakakin nan ɗan sanda na jihar Oyo Fadi ya ce mutum ɗaya aka kashe me yake gaskiya abin
a gaskiyar abin yanda na faɗi wallahi tallahi shine gaskiya
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to a gaida Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma sai rahoto na musamman akan matakan da mahukunta a Katsina ke dauka wurin inganta sha'anin tsaro a jihar da make waye da Sani Shaibu Malumfashi ya hada mana
A Najeriya yayin da ake ci gaba da fama da matsalar tsaro musamman a arewacin kasar yanzu gwamnatin jihar Katsina ta kafa wata doka wacce ta tanaje yin bita ga masu anguwanni hakimai da malamai masu wa'azi da kuma limaman masallatan juma'a da ma sauran masu ruwa da tsaki manufar ita wannan doka dai ita ce ta baiwa shugabannin al'umma damar yin nazarin matsalolin da ke tasowa kafin su gagar magancewa taron na kwana 2 da aka kammala jiya a birnin Katsina ya samu halarcin manyan malamai masu yin wa'azi da kuma limaman masallatan juma'a da ke kananan hukumomin mulki 34 na jihar a jawabin sa wajen taron gwamnan jihar Right Honorable Aminu Bello Masari cewa ai
Thank you.
Jawabin mai martaba sarkin kasuna Alhaji Abdulmumini Kabir Usman wanda ya kawo tarihin yadda aka yi zaman lafiya a baya kafin Nasara ya canza lamurra ta kai tsarin da muka gada kaka da kakanni ya ci gaba da cewa kuma ya juya ga malamai ya kira gare su mai ba da shawara ga gwamnan Katsina kan harkokin tsaro Alhaji Ibrahim Ahmad bayani yayi ga mataki na gaba da za a dauka a bayan wannan taro don idan da sako da muradi ga al'umma azan musulunci Sheikh Yakubu Musa bayani yayi kan abin da ke gaban malamai dangane da wannan doka da muradi
wannan
Na kuma zanta da wasu daga cikin malaman da suka halarci wannan taro.
Yaba Ahmadu Zema Rati ne ka sarkin kafana kowa daga cikin zuciya ce yana burin Allah ya taimaka wannan taro ya zama shine dalilin samu bakin zaren walwala wannan matsala wanda ta dami kowa a cikin ya kafana kuma na roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana jagora kuma shi wannan kafana da ya taro nan taro niyya ce ta neman a kawo baro cikin jahannan ubangiji Allah ya tabbatar da ita
bare ya la ko aiwatar da wannan sako ya kai ga mamu
yadda za mu kaman wajen fudubobi da wurin karanta wanda muke ma jama'a a zaurukan mu muna kara fadakar da jama'a Allah ya sa zuciyar su su komo ga Allah su daina wannan aika-aika wanda Allah bai yarda da ita ba
a inda wannan yunkuri na kawo karshen ta'addanci na gwamnati Aminu Bello Musali ke kara samun yabo gefe guda kuma sai ga wata masifa mai nasaba da ta'addancin da Fulani ke yi ya harzuka mazauna kudancin Najeriya inda a bayan cikar wa'adin da suka ɗebo wa Fulani na tashi su tattara inasu su ban musu yankin su sai ga a juma'an nan da ta gabata sun farma Fulani har da Hausawa
Baba yin jokela
eh Hausa ji dano ni le
To ko yaya masu yin shari kan harkokin tsaro ke kallon wannan lamari me kama da cin funamar kadangare
mutane ne ba su sani ba mutanen jihar Yamma da yawa wanda suke son kasar na tarabe sun fi kasar Ibo yawa ma mutane ne ba su sani ba to yanzu ne gaskiya take fitowa
tun zai na mafita
wanda yake da cewa shine shugaban kasa ya saki ba yana da instrument na declaration na emergency law wanda yake zai iya dana administrator ya tashi ya nuna shi yana yi da gaske tunana mai Muhammadu Bashir Shu'aibu Galma da retire.
Sani Shah Malafashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
To a gaida Malam Sani. Kafin mu je ga shirin mu na gaba sai a shakata da wannan wakar. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Yau kullun kafar Manchester United ta Ingila ta ce tabbata take kari ba babu dukkan lashe gasar Premier ta bana United din ta yi kunnin doki ne a wasan ta na jiya Lahadi da kungiyar West Brom da ci 1-1 lamarin da ya sa tazara ta karu tsakanin kungiyar da take ta biyu a tebur da Manchester City da ke saman ta ya zuwa maki 7 yayin da kuma yawan kwallaye ne kadai ya bambance tsakanin ta da Leicester City da ke binta amma kuma makin su daya to sai dai kocin kungiyar ta United Ole Gunnar Solskjaer ya ce har yanzu suna cikin takarar kofin gasar ta Premier kuma ba za su yi kasa a gwiwa ba
let's just build momentum win games and put the city on the pressure
yace abinda kawai muke bukata shine mu kara kaimi na samun nasara a wasanni mu kara matsa lamba ga kungiyar City ko alama ba za mu karaya ba za mu bari haka kawai su dauke kofin ba za mu ci gaba da fafutukar ganin mun lashe kofin gasar Manchester City din dai ta yi galaba a nata wasan na wannan makon akan Tottenham da ci 3 da nema wanda ya bada jumlar wasanni 15 a jere da ta yi nasara a kansu yayin da kuma take da dakon wasa daya ta gasar Premier da bata buga ba dan wasan kungiyar Super Eagles ta Nigeria Josh Maja ya kasance dan Nigeria na biyu da ya kafa tarihi bayan shekaru 29 bayan da ya taimaka wa kungiyarsa ta Fulham ta tsallake daga ajin faduwa daga gasar Premier ta Ingila Fulham din ta doke Everton ne da ci 2 da nema, to sai dai har yanzu tana ta 18 ne a teburin gasar da maki 18 da ta samu a cikin wasanni 23 da ta buga. To amma kuma tana da damar samun tsallakewa idan ta dore da wannan kokarin. Maja mai shekaru 22 ya koma kungiyar ta Fulham ne a watan Janairun da ya gabata daga kungiyar Bordeaux ta kasar Faransa akan aro na tsawon watanni 6 kacal, inda kuma a karon farko da aka soma wasa da shi a kungiyar ya sami zura mata kwallayen 2 da suka bata nasara. Ya kuma kasance dan Najeriya na 2 da ya zura kwallaye 2 a karon farko da aka soma wasa da shi a gasar Premier bayan Efan Ekoko wanda ya kafa irin wannan tarihi na farko a shekara ta 1993. A kasar Jamus kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar Mönchengladbach Marco Rose ya sanar da shugabannin kungiyar kudurinsa na barin aiki a bazara mai zuwa domin komawa babbar abokiyar adawar kungiyar Borussia Dortmund. A wata sanarwa da kungiyar ta fitar ta ce kocin mai shekaru 44 ya yanke shawarar tafiyar ne bisa ra'ayin kansa, duk kuwa da cewa akwai sauran shekara ɗaya a kwantaraginsa. To sai dai duk da haka kungiyar ta bayyana rashin jin daɗinta na rabuwa da kocin. A fagen wasan tennis kuma mace ta farko a duniya Ashley Barty ta sami tsallakewa zuwa matakin quarter final na gasar Australian Open bayan da ta yi nasarar doke 'yar kasar Amurka Shelby Rogers a zagaye na hudu na rukunin mata na gasar. Barty ta doke Rogers ne da turmi 2 a jere a fafutukar da take yi na kasancewa 'yar kasar Australia ta farko da za ta lashe gasar tun daga shekara ta 1978. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
Ta zai da Murtala Faruk Sanyin na. Yanzu kuma sai labarai, amma wannan karo a takaice.
WTO ta tabbatar da zaben tsohon ministan kudin Najeriya Ngozi Okonjo-Iweala a matsayin sabuwar shugaban kungiyar na kawo karshen jan kafa da aka yi na tsawon watanni a cike da gurbin babban daraktan kungiyar da ke da sharkwata a Geneva. Kungiyar ta kula da zaben tsohon ministan kudin ta Najeriya a shafinta na Twitter, inda ta ce an zaɓi Ngozi Okonjo-Iweala ɗaya daga cikin Najeriya a matsayin sabon darakta janar ta WTO. Dr. Okonjo-Iweala ta yi tarihi a matsayin mace ta farko kuma 'yar Afirka ta farko za ta shugabanci WTO. Za ta fara wa'adin shugabancinta rana 1 ga watan Maris shekarar 2021. Ngozi Okonjo-Iweala ta gaji Roberto Azevedo ɗan asalin ƙasar Brazil, wanda ya sanar a watan Mayu cewa zai sauka daga mukamin kafin cikar wa'adin aikinsa. Ya kuma bar kujerar shugabancin kungiyar a farkon watan Agusta. Masana kimiyya sun ce kwayar cutar coronavirus da ke ta sauya fasali za ta ci gaba da yaduwa tsakanin mutanen duniya na lokaci mai tsawo. Abu ɗaya dai da dukkan masana kimiyya suka yarda da shi a yaki da kwayar cutar da ta riga ta kashe mutane sama da miliyan 2 shine mahimmancin allurar rigakafin COVID-19. Dr. T. Jacob John, wani babban jami'in kula da lafiyar jama'a a ƙasar India, ya faɗa wa kamfanin dallacin labarai na Associated Press cewa akwai lokaci da kwayar ta corona za ta zama kamar wata dabba a gidan zoo wadda duniya za ta yi koyi zama da ita kamar cutar shan-inna ko bakon dauro.
To masu sauraro, baki ɗayan abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana da GMT. Yanzu a madadin Hadiza Kyari wadda ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lizard Gresham da ta hada mana sauti da ma injiniyarmu na wannan dare, Baba Yakub Makeri da na shirya da kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa a kwana lafiya. Allah ba mu alkhairin nan nasa, amin summa amin. Assalamu alaikum.